Na'am. Dalilai sun tabbata daban-daban. Akwai dalilai wanda suke tabbata a cikin hankali. Akwai kuma dalilai wanda suke tabbata a cikin wato dalilai wanda kowanne akwai babi al-aql wan naql. Wanda wannan littafi a yau insha Allah zamu tashi game da dalili na 13 wanda ke nuna fifikon shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A idan muka duba dalili na 12 da na 13 ya nuna mana cewa fifikon al'umman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ma yana ishara ga fifikon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Haka idan muka yi duba ga dalili na 11 ya nuna mana cewa irin dawainiya da Annabi ya dauka wani annabi bai samu wannan dawainiyan ba balle ma a kwatanta girman sa da girman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Shi kuma dama gurgurdan dawainiyanka gurgurdan irin ladanka gurgurdan wanda suka kawo ka wanda ka kawo su wa Allah gurgurdan irin abin da zaka samu na kuma shi wanda zai koma maka kaman yanda manzon Allah ya ce addallu alal khairi kafa'ilihi wanda ya nuni zuwa ga alkhairi kaman wanda yake aikatawa ne shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi yake kowa nuni ga aikin alkhairi shi yake kowa nuni da zuwa ga Allah subhanahu wataala domin shi ne ya san Allah wani ma bai san Allah ba balle ma yace zai bi Annabi Muhammad ai zai ci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to anan abin da muke kai shi ne hujja ta 13 menene dalilin sifikon annabi a cikin karanta takafin halitta to daga cikin dalilin da shehu ya kawo a wannan littafi sai ke cewa alhujjatu salisatu ashara hujja na 13 qawluhu alayhi salam fadin annabi sallallahu alaihi wasallam adam wa man dunahu tahta liwa'i yawm alqiyamati shine fadin nan da manzon Allah yi da annabi adam da wanda yake kafin annabi adam alayhi salatu wasalam ko bayan annabi adam alayhi salatu wasalam dukkanin su suna karkashin tutan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ranar tashin alqiyama anan wannan bayani ya zo daga cikin ananiya na annabi ya ce ana wala fakhra ana wala fakhra ana wala fakhra sama da mukami 11 wanda wannan mukamin wani annabi ko wani halittar Allah bai isa ya ce shi bane in ba manzon Allah ba daga cikin su wannan yana cikin adamu wa man dunahu tahta liwa'i yawm alqiyama zamu je ga hadisi na gaba wanda al-qadi ya kawo dalilin wannan bayani lokacin da annabawa manzon Allah isra'ila mi'raji ya hadda annabi ibrahim ya hadda annabi nuhu ya hadda annabi dewa to wayannan annabawa Allah sai ba su dama kowa yayi bayani annabi adam ya tashi yace shine uban halitta shine kaza shine kaza annabi ibrahim yake cewa shine uban annabawa annabi isa yace shine Allah subhanahu wataala ya mai da shi kalimi ya mai da shi ruhi annabi musa yace ni ne kalimi kowanne annabi ya faɗa abin da zai faɗa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine bai ce komai ba sai Allah yake cewa ya muhammad kai ma ka fada ta hanyar jibril ya muhammad kai ma ka fadi wani abu na alkhairi ka fadi kai dukan ka halitta manzon Allah yake cewa ya ubangiji ni me zan fada ka ce annabi ibrahim shine khalilur rahman ka ce annabi isa shine ruhullah ka ce annabi musa shine kalimullah ka ce annabi adamu istafahullah ka ce annabi nuhu najiyullah ka ce kaza ubangiji me ka bar mini wanda zan fada to shine Allah ya fara ce masa ya muhammad ai idan har wani kaza ne kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza kace kai ne kaza na ma kaza waja'altuka fatihan wa khatiman kaza kaza Allah ya dinga gaya wa manzon Allah irin darajojin da annabi yake dauke da su sannan ya ce masa kuma kai ne habibullahi wala fakra kai ne masoyin Allah subhanahu wataala to wayannan mukamai ne wanda Allah ya khassata manzon Allah da shi domin tsakanin annabawa ma annabi ya fada babu wani annabi mai rike da wannan wanda idan muka duba al-isra'i da mi'rajin manzon Allah lokacin da ya khutba na annabawa a cikin lokacin da ya isra'i subhanal ladzi asra bi abdihi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina a wannan wajen akai wannan abu to amma anan annabi yake cewa ana sayyidu waladi adam wala fakhra dukkan ɗan annabi adam baki kake ko fari kake ja kake ko kore kore dukkan halittan ka kowani iri manzon Allah shine shugaban ku shine shugaban mu baki daya wanda in ana maganar shugaban mu ba mu kai ma annabi sallama a ce shugaban ba sai dai in muna cikin ɗan adiyari domin ana maganar shugaban annabawa ne shugaban mala'iku shugaba ne a cikin kudran ubangiji madaukakin sarki
wasu halittan ma baka taba jin sunan su ba balle ka gansu balle ka san su amma kowanne sirrin halitta ne ba mu da shugaban su ne wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to anan annabi yana gaya mana ne ana sayyidu waladi adam wala fakhra ni ne shugaban ƴaƴan annabi adam ba alfahari annabi yake ba wannan kalman da annabi ya fada to ai ba ƴaƴan annabi adam bane har shi adam yana cin albarkacin manzon Allah ne annabi adam kansa albarkan manzon Allah yake ci idan mun koma hadisin nan ina jina Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam wanda ya rawaita daga bakin babansa zuwa ga sayyidina Umar radiyallahu anhu wanda wannan hadisi ne ingantacce kafin mu karanto shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riwayan da aka rawaita daga sayyidina Umar ibn al-Khattab annabi ya ce wa lamma tarafa adamul khati'ata kala ya rabbi as'aluka bi haqqi muhammadin lama ghafarta li lokacin da annabi adam alaihi salatu wasalam ya aikata sabo koko ya aikata ya haukan kuskure astaghfirullah annaba ba su sabo amma ya aikata kan kuskure yace ya rabbi as'aluka bi haqqi muhammadin lama ghafarta li ina roƙonka dan darajan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gafarta mini Allah ke ce masa ya adam wa kaifa arafta muhammadan wa lam ahliquhu ya akai ka san annabi muhammad bayan ban halice shi ba bai ma zo cikin duniya ba annabi adam yake cewa ya rabbi lamma khalaqtani bi yadika wa nafakta fiyya min ruhika rafa'tu ra'si فرأيت على قوائم الأرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفت أنك لم تدف إلى اسمك اسما إلا أحب الخلق إليك لوكت أن الله نتعلم النبي آدم عليه الصلاة والسلام بان الله يجي من التواء فعصى آدم ربه فغوى وبنجدي ياهنا النبي آدم تم والنئتا ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأظلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض أدو ولكن في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ونم بياني النبي آدم عليه الصلاة والسلام يجي إتاج يرتي من الجنة وند إتاج يرد الله يجي كريشي شدن يرن جايش دو ونن شاورين دو كما أبن دو أبن جي جي نسي يني تو سيزم تو النبي آدم يا توقو دنيا أبن جي جي مدو كين سركي كما رياي فشي دو شي سبي ليا تابع عمرنين دو الله يمسا تو ونن أبن النبي آدم يجي جي سنتنان دو داموا دو سونان الله دي سني سيدي كرا الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتقدر الخالق المصور دكنو سنن دي سني شي ذكرى دان الله يجي عمل تشوا وعلم ادم الاسماء كلها تو اون ريايين وهي اكا مس جبريل يزو سني شي كانا تشين كوكا دداموا دا تشين قريتي دا تشين يونوا تشين سجدا تو غا هانيا شكوت دراك دي كانا دا وني تانبي وندا كامن تاشي شيني النبي محمد ko take annabi adam yake cewa ya ubangiji ina roƙonka dan albarkacin annabi muhammad ka gafarta mini wannan abin da annabi adam ya ga wa ubangiji sai Allah yake cewa ya adam ya akai ka san annabi muhammad bai ban halicce shi ba a wani riwayan kuma wa ma muhammad wa man muhammad adam ne muhammad kuma waye muhammad ya akai ka san shi annabi adam yake cewa ya rabbi lamma khalaqtani bi yadika wa nafakta fiyya min ruhik rafa'tu ra'si فرأيت على قوائم العرش مكتوبا فعبد الله قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله وبنجي لوكة عندك أهل الثاني ناتر كينا سينا جني أكرك أسمي جندين العرش كوئنا أنا ربك لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نيكما ناثني كي كنا كن شركة فعربت أنك لم تدف إلا اسمك إثما إلا أحب الخلق إليك أنني نسم بذاك لوكو سونانك حتى سونانك لسونان ونبا sai wanda kafi so dan na san yanda kake cin shirka a wani riwayan Allah yake cewa wa annabi adam ya adam wa id arafta muhammadan ay wa id sa'altani bi haqqi muhammadin faqad ghafartu laka tunda yanzu ka san muhammadu ka roƙe ni dan albarkacin sa Allah ya ce na ya ce maka ya adam wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya annabi adam sai annabi adam alaihi salatu wasalam ya shiga cikin imuwa da jijita da mamaki shi ma sai ya tambaya wa Allah yace ya rabbi وما محمد ومن محمد يا ubangiji in dinga kiranka da sunaye tsarkaka ubangiji in dinga tsarkake ka ina komawa gare ka ina tuba amma ubangiji baka amsa mini ba sai da na kama sunan manzon Allah to ya ubangiji waye muhammadun nan sannan kuma wani irin abu ne muhammadun nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya masa albishir yace masa ya adam wa innahu la akhirul anbiya min zurriyyatik walaula muhammad lama khalaqtuka ya adam yace ya adam ba dan annabi muhammad ba wallahi da ban halicce ka ba kuma annabi muhammad nan albishir zai zo daga cikin ƴaƴanka karkashin su kuma za ka samu albarkacin sa to wannan albarkan farko wanda yake mafi girma wanda dukkanin mu mun ci shi ta hanyar annabi adam albarkatin annabi muhammadu sai sa da manzo Allah yake ana sayyid waladi adam wala fakhra wannan annabi ya fada ne ga ni hankali ya gano annabi shine shugaban ƴaƴan annabi adam babu alfari to hadda adamun kansa in shi adamul ajsad ne manzo Allah adamul arwahi idan annabi shine uban jikai idan annabi adam shine uba na jiki to manzon Allah uba ne na dukkanin ruhi duk wani abu wanda yake mai rai da wanda kake gani da wanda baka gani to yana zukan madadi ne da annabi muhammadu mawahibu rabbil arshi taha muhammadu fa rahmatuhu wa huwa arrahim fa akrima duk wani abin da Allah zai bayar bai wuce baka kyautan manzon Allah ba laqad manna Allahu alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim lalle wannan yake nuna maka cewa wannan hadisi lalle annabi adam alayhi salatu wassalamu da manzon Allah ce ni ne shugabai ƴaƴan annabi adam ba alfari ba a haka ma annabi yayi tawadu ne domin dukkanin adam inda akwai abin da yake adam Allah ya halitta to annabi shugaban sa ne sallallahu alaihi wa sallam wa kana alayhi salatu wassalamu manzon Allah ce la yadkhulu aljannata ahadun min annabiyina hatta adkhulaha ana annabi yace daga cikin abin da zan gaya muku babu wani halitta ko a cikin annabawa babu wanda ya isa ran kiyama ya shiga aljanna har sai annabi ya shige ta manzo Allah ta duk halitta babu wani halitta duk kusancin shi da Allah da zai shiga cikin aljanna sai manzon Allah ya shiga da kansa wannan idan mun koma hadisin sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu hadisin na Isra'i wanda zamu ji manzon Allah sallama idan ya je aljanna yake idan na je ati babal janna zan je kofar aljanna in kunkwasa fa astaftah sai inda ni abudi sai yaqulu al-khazin man anta me gadin sai ce waye wannan sannan sai ya ce jibril ne sai yaqulu jibril sai ce ni ne sai ce wa mamma aka waye ke tare da kai sai yaqulu muhammad sai ce annabi muhammad ne to anan ne sai abu da sai ce ah har an turo sa ne har an masa isharra yazo to lokacin manzo Allah yana tafiya Isra'i kenan to amma abin da zai ba ku mamaki ran kiyama aljanna din za a bulbulata dukkanin kamshi za a bulbulata dukkanin kayan ni'ima amma ki din aljanna din shine annabi muhammad kai kafin manzon Allah sai sina fadima alaihi assalam za a kira a ce ya ku dukkanin taron halittan Allah ya ahlal mahshar ku dukkanin halittan Allah da kuke filin kiyaman nan ku sun koyar da kai sai da za ta wuce dole kowa ya sun koyar da kai sai daga sai sina fadima alaihi assalam za ta fito cikin kima da girma za ta fito cikin karama da karamci za ta fito cikin masu rakiya na mala'iku da mutane da aljannu dukkanin su da ga sun zo sun kewaye ta za ka ga idan sun kewaye ta za ta tafi kowanne halitta zai sun kai da kai domin girmamawa ga sayyidina Fadima alayhi salam sai sa da ka ga irin fadodin su sarauniyar ingila da sauran sarakuna na turawa da larabawa idan har sarauniya za ta wuce kowa sai yayi kas da kai wannan girmamawa ne wanda Allah zai sa wa kowanne halitta yayi wa sayyidina Fadima alayhi salam dani tace sayyidatu nisa'il alamin alaiha salam to anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani halitta babu wani annabi la yadkhulul jannata ahadun minan nabiyyin hatta adkhulaha ana babu wani mutum a cikin annabawa da ya isa ya shiga aljanna sai in manzon Allah ya shiga wala yadkhulaha ahadun minal umami hatta tadkhulaha ummati babu wani mutum daga cikin al'umma wanda ya isa ya shiga aljanna idan har al'umma yake sai al'umma na sun shiga mu al'umman manzon Allah mu ne na karshe nahanul awwaluna fi dukhulil janna mu ne na farko a shiga kuma aljanna mu ne na karshe a haihuwa mu ne na karshe a zuwa baya sannan kuma mu ne na farko a shiga aljanna gashin nan da a gama komai amma sai Allah ya ce al'umman manzon Allah su fara gaba to wannan manzon Allah ya ce babu wani in dai ba al'umman mu yake ba sai mun riga shiga aljanna kowaye shi ba a maganan hawariyawa ba a maganan nukaba'u ba a maganan kowace irin al'umma ne sai in sun jira al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun take sun shiga aljanna cikin su take mana baya daga cikin wani irin kimanta mu da Allah zai mu al'umman annabi a cikin mu annaba za a samu domin sai annabi Musa annabi Isa annabi Ibrahim annabi Yahya annabi Dawud annabi Zakariya duk wani annabin da ka sani sai ka juya sai ka kalle shi cikin mu domin adamu wa man dunahu tahtalu ayyamal qiyama ranan babu wani annabi sai yana cikin karkashin al'umman manzon Allah tukunna kuma in annabin ya shiga su annaba su shiga tukunkuma ya tafata nan al'umman manzon Allah su shiga tukunkuma sauran al'ummatan sai a fara kiran su dai bayan daya Allah muna gode maka lamma da Allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusuli kunna akramal umami wannan ba komai bane Imam al-Busiri yana cewa Allah ya kira mu ne da wanda yake so da messenger mafi girma a wajen shi wannan yasa muka zamto mafiya girman wanda aka kira shine shi kuma Maulana Mushabara yake cewa walim la wa izzul abd izzu malikihi wato ba abun mamaki bane idan ka ji an ce muna da daraja kaza ran kiyama darajan ba namu bane darajan mai gidan mu ne Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi ya ci gaba da cewa a riwayan sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu anhu annabi yake cewa ana awwalun nas khurujan idha bu'ithu ni ne farkon wanda idan aka mutu randa akai busa kaho dan kowa ya tashi kasa za ta dare in fito inji Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ana khatibuhum idha wafadu ni ne farkon wanda idan har aka tara su ni kadai zan tashi in khutba kowa sai yaji sallallahu alaihi wasallam wa ana mubashshiruhum idha ya'isu lokacin da duk halittan Allah suka imoce suka daida tamani suke tunanin ma kamar ma ba za su samu komai na rahaman Ubangiji ba to ni ne zan nema musu albishir in ce musu za a muku kaza za a muku kaza kowa ya daida tamani ni ne albarkaci na kuma in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam da ai zan musu albishir albarkaci na zan musu albishir da kaga daga wannan lokacin kowa sai ya sa kwaɗayin rahaman Allah liwa alhamdi biyadi dukkanin tutan godiya na ran kiyama za a sa ta ne a hannun Annabi Muhammadu liwa alhamdi tuta na an gode ba Allah shine alhamdulillahi rabbil alamin ba shi yasa muka ce hakikanin wanda Allah yake godewa duk wanda Allah ya gode masa ya gode maka ne a matsayin wakilcin Annabi Muhammadu kai sallah Allah ya gode maka to idan Allah ya maka godiya wannan godiyan to godiyan zai koma ga shugaba domin tutan godiyan yana hannun mai godiya wanda ake godewa idan har kai duk abin da kai alkhairi aka gode maka to wannan godiyan zai koma zuwa ga Annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallama wa ana akramu waladi adama ala rabbi wala fakhra manzo Allah ya ce duk halitta duk ayyan da Annabi Adam ya haifa kowaye da irin girman sa da irin mukamin sa da irin aikin sa da irin kusancin sa na fi shi girma a wajen Ubangiji duk abin da ya faɗa in nace a'a to a'a ne duk abin da ya roƙa in nace eh eh ne wannan Allah yayi haka ya yanke Annabi sallallahu alaihi wasallam shi girma a wajen kowa wa ani ibn Abbas a wajen Ubangijin safwan hadisi na gaba shine hadisin Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu wanda muna yawan kawo wannan hadisin kafin na ci gaba da ke naga wani daga cikin uwa yana rubutawa hadisin da muka karanto na cewa manzo Allah shine silana alkhairin Annabi Adam alaihi salatu wasalam nagoni yana rubuta cewa ƙarya ne a kar na wuce la'alla wani ya zo dan yi zuzu a kai da yawa an kun ji mun kawo hadisi idan har na falalan Annabi Muhammadu ne to sai mun tantance mun tabbatar su kuma ke zuwa makaranta kuma alhamdulillah wannan hadisi da muka faɗa ba ƙarya bace hadisi ne wanda yake gangaren din hadisi manya-manyan malaman duniya irin su al-Imam az-Zarqani irin su al-Imam as-Suyuti duk sun tabbatar da ingancin wannan hadisi marwayin hadisin shine al-Imam Hakim shi ma al-Imam Hakim ya inganta wannan hadisi wani abin da zai ba ku mamaki Ibn Taymiyyah al-Harrani ya kawo ma'anan wannan hadisin da ƙari wanda yake tabbatar da cewa labulan aljanna gabaki ɗaya sunan Annabi Muhammadu ne kwanan aljanna sunan Annabi Muhammadu ne goshin mala'iku sunan Annabi Muhammadu ne goshin hurul ini sunan Annabi Muhammadu ne kai ganyen aljanna gabaki ɗaya sunan manzon Allah ne labulan aljanna sunan manzon Allah ne duk abin adan aljanna sunan Annabi Muhammadu ne Ibn Taymiyyah ya tabbatar da wannan to ashe idan haka ne wannan babun mamaki bane in kai baka yarda ba kai gaba mu ka bar mu duk abin da muka faɗa kan manzo Allah ragewa muka yi wannan ana faɗi ne daga cikin girman Annabi Muhammadu bai kamata musulmi ya ji hadisi daga Annabi Muhammadu a kawo maka isnadin sa a tabbatar maka da ingancin sa amma kana ƙaryata maganar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce haka Allah ya taimake mu wannan kuma yana ƙara tabbatar da cewa wanda ake cewa maƙiya annabin ne to kiyayya tana motsawa Allah ya sauke to anan hadisin Abdullahi ibn Abbas wanda shi ma zamu karanta wannan hadisin wanda hadisi ne wanda al-Imam at-Tirmidhi ya rawaita Imam Ahmad ya rawaita a ina afwan Imam Ibn Majah cikin sunan ya kawo wannan hadisi shine hadisin Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu wanda wannan hadisin na daga cikin hujjan ƴan Maulidi ya daga cikin hujjan wayin da ma ba ƴan Maulidi ba duk wanda zai tare mutane a faɗi annabi a faɗi annabi a ji daɗi a faɗi annabi wannan hujjan kanana duk wanda zai tare mutane ya gwada annabawa sai ka gama faɗin annabawa sai ka ce wahum kulluhum gurrun suratun ajillatin wa ma kamni abdullahi inda tawa'ifi wannan hujjan ka yana nan daga nan za mu duba hadisin nan Ibn Abbas wata rana jalasa nasun abdullahi ibn abbas kanin annabi muhammad yace jalasa nasun min ashabi rasulillah wasu mutane daga cikin sahabban manzon allah sallama sun zauna yatazakaruna suna tattaunawa tsakanin su fasani rasulullah sallama hadithahum annabi sai yaji irin zancen da suke bar ku ji wani irin zance ne fa qala ba'duhum ajaban inna allah attakhadha ibrahima khalila dayan sai ta kai abun ban sha'awa ku duba iko la annabi ibrahim allah yana cewa wattakhadha allah ibrahima khalila ibrahima khalila annabi ibrahim shine abun ban sha'awa ma'ana shine badadin allah khalil shine wanda duk abin da ne ma akan masa kawai shi wannan shine khalil khalil duk abin da ne ma ana masa shi kuma khalili a mukamin sa shine wanda yake bai bukatan komai sai a wajen khalilin sa ma'ana shi ibrahim annabi ibrahim alayhi salatu wasalam shi a mukamin sa faqirun ila rabbihi komai a wajen Allah yake nema shi kuma Allah a mukamin sa mubadalan da zai masa ko kuma baiwar da zai masa da rahmar da zai masa da adalci da zai masa shine duk abin da annabi ibrahim yake yana so Allah zai ce da shi wannan shine mukami na khalil idan ka duba ayoyin qur'ani yana tabbatar da haka akwai kisan da ake bayarwa lokacin da aka bi majajjawa aka jefa annabi ibrahim a cikin wuta annabi ibrahim Allah ya turo masa mala'ika ya ce masa ka kai daukiwa bawa na annabi ibrahim lokacin an yi majajjawa an hurga shi
kuma ɗayan sai ke cewa lallai na gamsu cewa annabi ibrahim babba ne amma ni wannan ba shi ne nake gani a matsayin girma ba babban abin da nake gani a matsayin girma shi ne a annabi musa alayhi salamu allah ya yi magana da shi magana mai daɗi har ya ce masa kalamullah ko kalimullah musa kalimullah abokin magana da ubangiji akwai mukami irin wannan ya gaya masa sai shi kuma ɗaya daga cikin uku sai ke cewa isa kalimatullahi wa ruhu yace annabi isa fa kalman allah ne kuma ruhin allah ne kalman allah ne ruhin allah ne wannan ba ku ganin yafi ban mamaki shi kuma da yake cewa adamu istafahu allah annabi adamu fa allah ya zabe shi don shi ne uban kowa a cikin halitta idan mutum ne manzo allah duka shi yana jin su sallallahu alaihi wasallam domin kusan cewa a taro ana labarin annabawa ba bid'a bace yanda wasu suke fahimtar cewa in an haɗu aka yi maulidi ana labari sai su ce a wallahi kaza 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 wannan bid'a ne to sai dai in kai ne ka zahirci bid'a amma wannan a ga sahabbai sun taru a kofar gidan annabi Muhammadu suna نعم النبي نعم النبي صلى الله عليه وسلم يجي أبن دوك فأنا جا حكني ناج أبن دوك فأي حكني فما إنباف أمسى منا إن من ذا الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يجي شوا وموسى نجي الله النبي موسى أبو تنجانا ورع الله شما ناجي حكني سيكم يجي وإيسى روح الله النبي إيسى ما روحهم الله شما يندوك فأنا جا حكني yace adam istafahu allah annabi adam allah ya zabe shi shi ma naji yanda kuka fada haka ne yanzu manzon allah ala wa ana habibullah manzon allah yace to amma kun manta da wane ne a cikin ku wa alamu anna fikum rasulullah ku sani fa a cikin ku akwai manzon allah sahabbai ga manzon allah a cikin ku kuna kallon mamaki na annabi ibrahim kuna kallon mamaki na annabi adam kuna kallon mamakin annabi nuhu kuna mamakin annabi isa kuna mamakin annabi musa kun san waye a cikin ku kuwa wa alamu annakum rasulullah a cikin ku fa babban ne shugaban ne makuran ne annabi muhammadu wanda idan yazo ba a tambayan zuwan kowa in kuma ya tashi to taro ya watsi shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yace musu to bari ku ji ba ku san da wa kuke tare ba to annabi sai ya fara fada musu ala wa ana habibullah ku saurara ni ne ne mukamin mahabba a wajen allah wala fakhra ba alfakhri nake ba ni ne nake rike da mukamin mahabba shi ko mukamin mahabba habibu shine wanda Allah yana san shi Allah baya jiran ya roka Allah ne yake neman me yake so ya masa la ilaha illallah shi mukamin mahabba habibu shi Allah yana san sa Allah yana san me yake so ne yayi domin shi annabi sallama ku duba annabi ibrahim yana ce wala tukhzuni yawma yub'athun shi kuma manzo Allah yana ce masa yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'ahu nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim kai shi annabi Ibrahim yace Allah ran kiyama kada ka kunyata ni shi kuma Allah da ya tashi kallon kiyaman sai ce wannan ranan halilina ya roki kallon kunyata shi to ji kuma ranan ta kanta wajen masoyina shine ranan da ba zan taba kunyata wannan masoyina shugaba sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammadu ba kai ba shi ba wanda ma yayi imani ina tare da Annabi Muhammadu bai roka ba na masa domin abinda ake so ni kuma shi zan masa Annabi Ibrahim yana cewa waj'alni nisa'a fil akhirin ubangiji ka sanya ya zamto ana ambato na har kaza har kaza shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa rafa'na laka dhikrak la udhkaru illa dhikrta mai duk yanda ka ce Allah ki anta Annabi Muhammadu Annabi Ibrahim yayi addu'a duk abin da ya roka sai shi ko manzo Allah ba a jiran ya roka Allah ne yake gaggawan yi masa mu kuma wajen sai tuna Aisha alaiha salatu wasalamu tace wallahi ma ara rabbaka illa annahu yusari'u fi hawaka tace wallahi ni ban taba gani ba abin da na fahimta alakan ka da Allah Annabi duk abin da zuciya take so kalmar hawa ta yi amfani da shi abin da rai yake so tace ya rasulullahi Allah yana Allah ne ya ga me kake so yi kawai shine kadai wanda Allah ya baka wato blank check shi annabi a musuluncin kanta idan annabi ya ga dama yace wannan abin yayi shi sai Allah ke cewa li tahkuma bainan nasi bima araka Allah duk abin da kai kaga ka gani kawai yayi shi sai ya zama ash-shari'u shi annabi yana yin shari'a ne shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake shi ka wanda ke to shi yake da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar musulunci domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam wataran sahabbai an dago wani ya tashi yana tambayar manzo Allah ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi kulli amin ana magana aikin haji yanzu aikin haji kowane shekara ne annabi ya shiru yasa ke fada annabi ya shiru manzo Allah ya ce wallahi da na ce kowane shekara ne da ta zama kowane shekara wajibi ga dukkanin ne hali to wannan in ba ne ba mu da wake da wannan iko to abuwa tunanin daban-daban wataran zan yi karatu akan irin wa'annan abubuwa wanda Allah ya kebanta annabi yayyanta yaso ne mukamin laulaka kenan ne makami yanda kake so shine makamin alhabib to wannan makami manzo Allah ce ni kadai ne nake da shi wala fakhra ba alfari nake ba tin kawo bane annabawan ma sun san haka wa ana habilu liwa'i alhamdi yawm alqiyamati wala fakhra shi yake rike da tutan godiya ran kiyama ba alfari yake ba annabawan ma sun san haka wa ana awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa'in annabi ce ni ne farkon wanda zan yi ceto kuma ni ne farkon wanda za a ceta sallallahu alaihi wasallama ni ne shafi'in farkon ne ceto mushaffa'in kuma shine wanda za a fara bawa ceto shine farkon zai ceto wanda za a bawa ceto kuma shine farkon wanda za a ceta sallallahu alaihi wasallam wa ana awwalu man yuharriku halqatal janna fayuftahu li fa adkhuluha wa ma'i fuqara'ul mu'minin nina farkon wanda in nazo zan buga kyauran aljanna sannan kuma a bude mini in an bude mini zan jawo talakawa mu'minai wanda Allah ya wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajahu wa inna in bika dasu biyo ne kuma zamu shiga aljanna tare da su inji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala fakraitu wannan ba alfari nake ba babu wani annabin da yake faɗi wannan wa ana akramul awwalina wal akhirina kai duk abu na farko da na karshe ko menene annabi yace ni ne nake gaba da shi na fi shi girma wajen Allah madaukakin sarki wala fakar wannan ma ba alfari yake ba anan insha Allah zamu tsaya a wayannan hadisi ne wanda suke ne girma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda anan Maulana Ibrahim ya tsaya da mu insha Allah sati na gaba zamu tashi al-hujjatur rajatu 10 karatun mu na 8 zamu tashi akan hujja na 14 wayannan duka dalile ne wayanda suke kafi ba su bukatan wato wani tashawushi akai lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci kowanne a cikin halittan Allah ko al-arshi bai kai kuran raudan shugaba ba ma'ana raudan shugaba annabi sallallahu alaihi wasallama ai ya ci al-arshi a wajen Allah madaukakin sarki wannan dukkanin musulmi a haka suka tafi hatta ma wayanda ake musu kallo ana tuhuman su da wato ragewa ga janabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar ibn qayyim al-jawziyya ya ka cikin littafin sa wanda na tabbatarwa daga ibn aqil akan cewa lalle raudan annabi ya ci al-arshi to idan ana maganin kabarin annabi ya ci al-arshi to ina da shi ko manzon Allah balle ana magana irin su dakin Ka'aba da girman su da falalan su manzon Allah ya ce ran mu'mini ya ci rushe dakin Ka'aba to ina ga shi kuma shugaba sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar mana cewa imani ba zai yi ba sai ka ji ka zabi annabi akan rayuwanka ka zabi annabi akan mutuncinka ka zabi annabi akan ƴaƴanka da matanka da komanka saka lalle ɗan uwa mu ci gaba da kokari wajen dabbaka abin da muke ji da abin da muke gani wanda yake faɗi mana na girman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم انان muke kwana muke tsayawa anan mu yi karanci fatiha da salatin fatihi ko kuma wanda ba zai salatin fatihi bai kowani irin salati wa annabi sallallahu alaihi wasallama yi salati guda uku akai zuwa ga hadiya zuwa ga ruhin shugaba sallallahu alaihi wasallama Allah ya kai ladan gare shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam